أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka yanuwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya bisa kaddara haduwarmu da yayi a wannan wuri mai albarka. muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobar kiyama ba hujja akan mu ba. matashi darasin yau zai kasance a namba ta 2 wannan kuma a cikin gabar magana ta 2 wato adabu dhikri wa du'a a wannan littafi mai albarka na sharhu hisnul muslim. mawallafin littafin yace wa min adabihi yana daga cikin ladubban addu'a ga wanda zai yi an yakuna mukhlisan ya zama ikhlasi a cikin ranshi ya tsarkake niyyar shi ragiban kuma halin kasancewar shi yana mai kwadayin abin da ke wurin Allah rahiban yana mai jin tsoron azabar Allah mutagallilan mai kalkastar da kai khashi'an mai nuna kasawa da jin tsoro a gaban Allah madaukakin sarki. qala Allah subhanahu Allah ya faɗa cewa innahum kanu yusari'una fil khairat bayan shi na gargari sun kasance suna rige-rige wajen aiwatar da ayyukan alheri wa yad'unana suna roƙonmu rarraban saboda kwaɗayin abin da ke gare mu wa rahaba da kuma tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance masu jin tsoron mu ne ay ragabatan fi ma indana wa rahaba suna kwaɗayin abin da ke tare da mu na rahama kuma suna jin abin da ke so suna jin tsoron abin da ke gare mu na azaba. to a lokacin da bawa ke addu'a ga Allah madaukakin sarki ana son ya sifantu da sifa ta ikhlasi da sifar kalkasar da kai da kuma nuna kwaɗayar rahamarka ga Allah madaukakin sarki da jin tsoron azabar shi. wa min adabihi yana daga cikin ladubban addu'a an tas'ala bi azamin wa jiddin wa hazamin an tas'al ka roki Allah madaukakin sarki bi azamin da niyya mai karfi wa jiddin ka roki Allah da gaske da jajircewa wa hazamin ka roki Allah madaukakin sarki kana da kuzari da kyakkyawan zato a zuciyarka cewa Allah zai ansa maka. wala taqul in shi'ita a'tini kada a cikin addu'arka ka gaya wa Allah cewa Allah in ka so ka bani. qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mai tabbata gare shi yace la yaqulu da'i fi du'a'ihi kada mai addu'a ya fada a cikin addu'ar shi yace Allahumma arhamni in shi'ita Allah ka yi min rahama in ka so li ya azumal mas'ala ya yi hakan wato kamar dan ya nuna kwaɗayin shi ga wannan mas'ala fa innahu la mukraha lahu Allah madaukakin sarki ba a yi matilas. misali ka ce wa Allah madaukakin sarki Allah ka yi min rahama in ka so ba a yi marhaka saboda yana da daman yi maka rahama din. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cewa idza ahadukum idan ɗayan ku zai yi addu'a falyu'azzim almas'ala wato ya yanke mas'alan kawai ya ɗauka Allah zai bashi Allah ina roƙonka abu kaza ina roƙonka abu kaza da niyya mai ƙarfi wala yaqulanna kada mutum ya faɗa cewa Allahumma in shi'ita fa'dini Allah in ka so ka bani fa innahu la mustaqra lahu ba wanda ke yi wa Allah tilas. wa fi riwaya a wani riwaya sai ya faɗa cewa fa inna Allah la yata'azamu shay'un a'dahu Allah madaukakin sarki ba wani abin da ke yi mar girma ya dauka ya baka. mutum ne zai iya dauka abu ya baka akwai abin da in ka tambaye shi ko da wasa ba zai baka ba amma Allah madaukakin sarki babu abin da ya fi karfin ya bada. yanayin ɗabi'u na mutane za ka iya tambayar mutum naira 10 naira 20 ya dauka ya baka ba tare da ya ji komai ba amma da za ka tambaye shi naira 1000 a yanayin irin nashi to watakila ba zai iya baka ba. za ka iya tambayar mutum wasu abubuwan da yake mallaka zai iya baka cikin sauki amma akwai abubuwan da in ka tambaye shi sun yi girma da yawa ba zai iya baka ba to amma Allah madaukakin sarki duk abin da ka tambaye shi yana da iko kuma zai baka wal ma'ana wahid ma'anan daya ne wato Allah madaukakin sarki ba a yi masa sharadi a misalin yanzu kamar masu addu'an da suke cewa Allahumma la tada' lana zamban fi makamina hadha illa ghafarta Allahumma la tada' lana fi makamina hadha Allah kada ka bar wani zunubi namu muna wannan gurin face sai ka gafarta masa ka shartanta cewa muna nan wannan sharadi ne wanda malamai sun yi magana akan cewa bai dace ba amma Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta Allah muna roƙonka kar ka bar wani zunubi gare mu face ka gafarta shi wannan kuma ka baro Allah kayan shi ya ga dama ya gafarta ma anan wurin ya ga dama sai ka tashi daga nan wurin wannan kuma al'amar na gare shi a yace yani abin da yake nufi annallahu ta'ala la yuqrahu 'ala al-iqa Allah madaukakin sarki ba ai martilis wajen bayarwa fa in sha'a a'ta in ya so ya bayar wa in sha'a mana'a in ya so ya hana abu na hudu wa min adabihi na daga cikin ladabban addu'a an yi kauya raja'ahu fi maulahu mutum ya karfafa fatan shi ga ubangiji wala yaqnatu min rahmatillahi ta'ala kada mutum ya yanke tsammani daga rahman Allah madaukakin sarki wa in ta'akhkharat al-ijaba ko da ku ansa addu'ar yayi jinkiri fala yastabdi'u ma sa'al kada ya rika ganin jinkirin abin da ya roƙa din har yanzu addu'an bai ansu ba fa inna li kulli shay'in ajala kowane abu yana da ajali wanda Allah ya iyakance masa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal wato Allah ya kuma ansa addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai gaggauta ba fa yaqul ya rika cewa qad da'awtu fa lam yustajab li nayi addu'ar har yanzu ba an samu ba wanda kuma a yau wannan shine hali na wasu daga cikin mutane mutum wata matsala za ta same shi rashin lafiya ko kuma wani abin da yake yana wahancin da shi ka ce to al'amarin addu'a yake bukata sai ka ji mutum ya ce Allah na tuba addu'ar ne mun yi an dade ana yi har yanzu abin shi to Allah ba ai marhaka za ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yin addu'a wanda kake roƙon yana jinka shi yake cewa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan mai roƙona zai roƙe ni ka gaya mar anni fa inni qarib kusa nake kuma nikan ansa addu'ar mai addu'a a lokacin da addu'a gari kuma shi yake faɗa cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya gaya muku cewa ud'uni ku roƙe ni astajib lakum an samu to ashe mutum yayi tunanin yayi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu shekara yana addu'a har yanzu bai ga canji ba wannan baya hukunta cewa ya fasa domin jarrabarka da abin da za ka yi addu'an a kan shi jarrabawa ne sannan ka yi addu'a ta ɗau lokaci ba an sa ba duk jarrabawa ne Allah ya gwada ƙarfin imaninka abu na biyar wa min adabihi na daga cikin ladabban addu'a an tas'ala lil mu'minina ma'a nafsi idan ka tashi za ka yi addu'a kada ka keɓe kanka ka haɗa da bayi mu'minai قال الله سبحانه وتعالى الله يفعل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كان يمغفر ذنوبك دكما مؤمني مزا دا مؤمني ماتا شي يسا idan zaka tafi tashi zaka roki alheri kar ka roki alherin da kanka kadai a aka hada har bayin Allah na gargari bayin Allah maza da bayin Allah mata Allah ka gafarta mu da mahaifana da sauran mu'minai maza da mata Allah madaukakin sarki ka biya min bukatata da sauran bukatun al'umma baki daya to irin wannan uslubin na yin addu'a ga bayin Allah mu'minai yakan sanya Allah ya anshi kokenka ya biya ma bukatunka musamman lokacin da kake wa wani wanda baya nan ma'ana du'a ul ga'ib ka san mutun na cikin rashin lafiya ko wani larurar rayuwa ka rike mar addu'a cewa Allah kana kallon halin da wani ke ciki Allah kai mar mafita Allah ka bashi lafiya Allah ka biya mar bukatun shi cikin abu kaza da ya fuskanta lokacin da kake wannan mala'iku suna wala ka mislu zalik kai ma kana da bukata kwatakwacin irin wannan Allah ya biya maka a lokacin da kake yi mar addu'an ba wai dan zaka je ka gaya marka cewa ni nayi maka addu'a ba a'a kana yi bar ni don Allah na shida wa min adabihi na daga cikin ladabban shi an tabda bi tauhidihi idan zaka fara addu'a ka kadaita Allah madaukakin sarki kama qala dhunnun kamar yadda annabin Allah ya fada fanada fi zulumat yayi kira a cikin dukwai yace Allah ilaha illa ant ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai kai subhanak sarki iko ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin masu zaluntar kawunansu yo Allah madaukakin sarki kirari ta hanyar kadaita shi a cikin uluhiyyar shi da rububiyyar shi da kuma sifatihi wa asma'ihi na daga cikin abin da ke sanyawa Allah madaukakin sarki ya anshi addu'a ta mutum ya saurare shi sannan ya biya mar bukatun shi na da ku bit tauhid annabin ya kirayi Allah da tauhidi ma'ana ya kadaita shi thumma nazzahahu anin naqais sannan ya tsarkake shi daga barin kowace irin tawaya wa zulmi da kuma zalunci bit tasbihi ta hanyar yimar tasbihi thumma ba'a ala nafsihi biz zulmi sannan ya komo karan kanshi yana bayyana cewa yayi zalunci shi azzalimi ne da itirafan wastihqaqan yana mai itirafi cewa shi din yanzu mai laifi ne ya yarda ya amince amma gafaran Allah madaukakin sarki yake nema qala Allah subhanahu a lokacin da ya kadaita Allah kuma ya furuci cewa shi mai laifi ne yanzu neman gafara yake yi fasajabna lahu Allah ce sai muka ansa mar wa najjaynahu min al-ghammi muka tsirar da shi daga cikin halin damuwa da yake ciki wannan karantarwa ce wanda Allah madaukakin sarki ke son bayi su fahimta daga cikin abinda Allah ke ansa addu'ar mutum ikirari yarda da amincewa cewa kai mai laifi Allah madaukakin sarki ina neman gafaranka nayi laifi yanzu tubanka nake nema kafarta kai ikirari ka gaya wa Allah cewa kai mai laifi ne kana bukatun ya yafe ma laifinka ya kuma yayi ma damuwarka to sai Allah madaukakin sarki yayi ma damuwarka abu na bakwai wa min adabihi na daga cikin ladabban addu'a ikfa'uhu sirra boye addu'an ka boye fala yasma'uhu ghayru man yunajihi kada wani wanda ba da shi kake ganawa ba yaji me kake fada yanzu da Allah madaukakin sarki kake gane shi kake neman ya ansa addu'arka to ya kasance shi zaka jiyar da roƙonka qala Allah subhanahu saboda Allah ya ce ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya ku roƙi ubangijin ku tabarruan halin kasancewar ku kuna masu kalkastar da kai wa khufiya ku roƙe shi a boye ma'ana ba maganar daga sauti ka zo cikin mutane kana addu'a kana daga sauti cewa Allah kaza nake son ka bani ina roƙonka ya Allah kaza ya Allah kaza a ba a yin haka qala al-hasan rahimahullah hasan al-basri ya fada Allah ya masa rahama yace kan muslimuna yajtahiduna fi du'a musulmi sun kasance sukan yi kokari wajen yin addu'a wala yusma'u lahum sautun sai dai ba a jin sautun abinda suke fada in kana in ma har akwai abinda zaka ji illa hamsa sai dai ka rika jin karan motsawar leɓɓan su shine hams ka rika jin wani kamar iska na fita daga baki amma da za a tambaye ka me mutumin yake fada baka san me yake fada ba fi ma bainahum wa bain rabbihim wannan ko abin da ke tsakanin su da tsakanin ubangiji su yanzu wanda suke son ya ansa addu'ar su ya biya musu bukata shi suke son su jiyas dan haka ba bukatun su daga sauti wanda ke tare da su ya san me suke fada abu na takwas min adabihi na daga cikin ladabban addu'a idza sa'alta Allah ta'ala fi shay'in idan zaka roki Allah madaukakin sarki dangane da wani abu فلزم التبرؤ والاستكانة كالزنشي التبرؤ كالكستد دكي والاستكانة كالكستد دكي معنى دكما سينك توكنون كي باقوة بني باقوة مقومة بني سبو دكنا سييني أقبان واندي باك مزيح كمياتي كسنن كي قوة ليني وأزل نفسك عن القدرة والتعاظم yanzu kama cire kanka karka dauka cewa kai mai iko ne kai mai girma ne kai mai daraja ne ko matsayi a cikin mutananka lokacin da kake ganawa gaban Allah madaukakin sarki duk ba maganan wannan maganan wani matsayinka a cikin mutananka kai wani ne kana mallakar abu kaza da abu kaza da abu kaza duk wannan bai taso ba kana gaban mamallakin komai da kowa shine Allah madaukakin sarki wannan ne ya sanya zamu ga idan mun zo masallaci zamu yi sallah mukan je da sabo da masu kudin mu da marasa kudin da shugabanni da wanda ake shugabanta da manyan mu da yara da malamai da waɗanda ba malamai ba duk idan an haɗu kowa zai ce Allahu Akbar wato Allah shine mai girma idan ma har akwai wani mai girma girman ilimi ne girman kudi ne girman shekaru ne girman jiki ne girman mulki ne dai to Allahu Akbar Allah shi ne mafi girma to sai sai ala tara ila qauli yaqu ba ka ganin fadar annabin Allah yaqu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi salam yace inil hukmu illa lillah hukunci ba ga kowa yake ba sai ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun kuma gare shi ne masu dogara suke dogara fatamma lahu ma arad fadin hakan sai abin da yake nufi ya cika gare shi wa qala yusuf alaihi salam annabin Allah yusuf ya fada amincin Allah ya tabbata gare shi yace ya rabbi sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ubangiji as-sijnu uhibbu ilayya zaman kaso shi yafi soyuwa gare ni a mimma yad'unani ilayhi maimakon abin da suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrifni anni kai da gunna idan har baka juyar da makircin su daga bari na ba asbu ilaihinna to zan karkata zuwa gare su wa akum minal jahilin in kasance daga cikin masu aiwatar da aikin jahilci to kaga ka duba yanda bayan Allah suke kalkasar da kai annabin Allah ne yana daga cikin manzanni wanda Allah ya labarta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam labarin su alqur'ani mai girma to amma ka dubi rabbi sijnu uhibbu ilayya mimma yad'unani ilai idan dai har abin da wancan matan ke kira na zuwa gare shi zan kasance akan shi to lalle in zauna a gidan kurkuku yafi min alheri in har baka juyar da makircin su daga bari na ba to ina jin tsoron in fada harkan jahilci abin da zai sa kai fushi da ni Allah ce fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin shi ya ansa mar addu'an shi fasarafa alhu kaidahunna sai ya juyar da makircin matan daga barin shi innahu qasmiul alim shi mai ji ne kuma masani ne ai sami'ud du'a abinda yake nufi ai mai jin addu'a ne fatamma lahu amruhu hina atarafa lil itiqar yanzu sai al'amarin shi ya cika a lokacin da ya itirafi yayi kurshi biliftikari da bukatuwar shi a wurin Allah kage yanzu ana annabi Yusuf ya nuna kasawar shi ba zai iya ba a inda yake cewa illa tasrif anni kai da kunna idan baka bani kariya daga barin su ba a shi kage da zai iya daukan matakin kariyar akan shi da ya dauka to amma yana da bukatun agaji da tallafi na Allah madaukakin sarki da haka sai ya bayyana wa Allah bukatuwar shi da irin daukin da yake so Allah madaukakin sarki ya bashi Allah ce sai muka amsa masa wa akhraja nafsahu min al-hawl wal quwwa sai ya fitar da ranshi daga dukkan dabara da karfi bai da kowace irin hikima ko dabara yanda zai kare kanshi daga barin sharrin su sai ga Allah dan haka wa fawwada al-amra ila rabbihi subhanahu wa ta'ala wannan yasa sai ya mika al'amarin shi ga cokam zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na tara wa min adabihi na daga cikin ladaban addu'a an yakuna dhakiru ala akmali sifat wanda zai roki Allah madaukakin sarki ya kasance a bisa sifa ta shika sifa ta kamala fa in kana jalisan idan ya kasance a zaune ki fi mawdi'il istiqbal al-qibla a wuri to akwai bukatun ya kasance al-qibla wa jalasa mutadallilan mutakhashshian bi sakinatin wa waqar mudrikar ra'sahu idan ya fuskanci al-qibla wa jalasa yazauna mutadallilan zama irin na kalkassi ya nuna shi kasashe ne ba kowa bane shi mutakhashshian zama irin na masu jin tsoro bi sakina ya zauna da nutsuwa wa waqari kuma cikin nutsuwa da lura mudrikar ra'sahu yana mai sunkuyar da kanshi kasa haka ake bukatar mutum ya zauna dan kaje zaka zauna kada kai zaman kana addu'a kai zaman harde ka bubbuɗe hannuwa kuma kana roƙon Allah madaukakin sarki a kai zama irin zaman sallah kauna kai miskini kuma ka sunkuyar da kanka kasa ka rika ji a jika cewa kai dinan ba kowa bane to Allah madaukakin sarki na kallon ka kuma ya san halin da kake cikin ranka na'am walau zakara ala ghairi hadhihi al-ahwal da mutum zai ambaci Allah ya addu'a a wani hali wanda ba wannan ba ja zai halatta matukar dai babu girman kai a cikin ranka domin dabi'ar mutum lokacin da yake ambaton Allah yakan kosa yakan gajiya da zama to idan kai nau'in zama iri kaza sai ka gaji ka kuma canza zuwa wani zaman wannan ba laifi bane wala karahata fi haqqihi wannan babu karahanci a haƙin Allah madaukakin sarki lakin sai dai in kana bi ghairi uzrin idan ba tare da uzuri ba kana tarikan lil afdal to ya bar abin da yafi ma'ana dai wancan zaman da zaka yi wanda zaka nuna bukatuwarka da kasawarka da kalkasar da kai ga Allah madaukakin sarki shine abin da yafi wad dalilu ala adabil karaha qaulullahi ta'ala dalili da ke nuna rashin karhanci shine fadar Allah madaukakin sarki da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab kasani fi khalqis samawati wajan halittar sammai wal ardi da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da wuni la ayatin akwai ayoyi li ulil albab ga ma'abuta han kullu wa'annan ayoyin ana ce da su ayatul kauniyya sabanin ayatul qur'aniyya idan an ce ayatul alqur'aniyya sune ayoyin da zaka daga alqur'ani ka karanta ayatul kauniyya kuma sune ayoyin da Allah madaukakin sarki ke nuni zuwa gare su misali halittar sama aya ce daga cikin ayoyin Allah halittar ƙasa aya ce daga cikin ayoyin Allah kai karantan ka halittar ka aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda ke nuna samuwar Allah madaukakin sarki shi sarwar magana ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu a kowane abu sai ka samu aya alama mai karfi tadullu ala annahu wahidu dake nuni akan cewa Allah shi kadai ne sai ci tula ayat akwai ayoyi liul albab amma ga masu hankula su wane ne masu hankulan alladhina yadhkuruna allaha qiyaman sune waɗanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan suke ambaton Allah a zanne wa ala junubihim kuma suke ambaton Allah a kishingide akan hakurkuransu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna yin tunani a cikin halittar sammai da kasai to kaga ashe a dangunin da cewa zama a kishingide muqaddara laifi ne da Allah madaukakin sarki bai ce wa ala junubihim ba amma sai Allah ya ce qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim a dukkanin kaifiyar da zaka ambaci Allah madaukakin sarki ja'izi ne ya halatta matukar babu nahawa babu jin izza da girman kai tare da kai abu na goma wa min adabihi na daga cikin ladabba al ilhaqu fi du'a na cewa a cikin addu'a ka zan mai mayar da hankali kar kai so biyu ko so uku ka fasa ko kuma tunanin kai zaka cewa da kai so daya to washi gari zaka ga bukatar kai an so a ka zan mai dacewa kwarai da gaske mai yanaka da mayar da hankali an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah ya dade shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli inda albayt manzon Allah sai da an tabbata gare shi ya kasance yana sallah a jikin daki wa abu jahl wa ashabu julus ga Abu Jahal da shi da abokan shi suna zaune idh qala ba'dhum li ba'din sai sashin su suka ga wa sashi ayyukum yaji'u bi sala jazuri bali fulani fayada'uhu ala zahri muhammadin idha sajad ayyukum wane ne a cikin ku yaji'u bi sala jazurin da zai zo da mahaifa ta taguwar bani fulani sala ita ce mahaifar dabba jazur kuma taguwa taguwa ce ta haihu kwanaki da suka wuce an jefar da mahaifar akan juji ta yi tsutsa ta yi wari sai wani a cikin wanda suke zaune a jikin Ka'aba manzo Allah na salla suke cewa ne ne zai tashi je dauko mahaifar nan ta yi wari ta yi tsutsa in Muhammad ya yi sujudi a dora masa a wuya akwai cin zarafi daba manzo Allah mutane wanda baya son wari kullu kullu shi yasa ma baya ta'amuli da albasa ko tafarnuwa yake cewa wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kada ya shigo masallacin to sai suka ba da shawara wa zai zai haka famba'a ashkal qawm wanda yafi kowa shakiyanci yafi kowa rashin arziki yafi kowa rashin mutunci da rashin kunya a cikin mutanen sai ya tashi sai ya tashi ne zai yi wannan aiki faja'a bihi yaje dauko wannan mahaifar tana digar da ruwa fa nazara ya saurara hatta idza sajada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam har sai da yayi manzon Allah yayi sujudi tsira da aminci da bata gare shi wa ba'ahu ala zahrihi bayna katifaihi sai dora manzon Allah wannan mahaifar akan kafada shi a wuyan shi mai fadin maganar ya ce wa ana anzuru la uhuni anhu shay'a Abdullahi ibn Mas'ud kina yace ina kallon lokacin da aka je aka dauko aka dora manzon Allah yace sai dai ba zai iya marmaganin komai ba law kana limana'a dama ina da kariyar da zan iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma a lokacin yanda kafircin ke da karfi musuluncin na da rauni ko na so in yi hakan ba zan iya ba dan ba za su bashi dama zai ya dauke ba kuma cutar da shi za su kala sai sha faja'alu yadhhakun sai suka yi ta dariya wa yamilu ba'dhum ala ba'dhin sashin suna fadawa akan sashi saboda dariya wa rasulullahi sajidun la yarfa'u ra'sahu manzo Allah yana cikin sujudi bai dago kanshi ba saboda warin ya dame shi ba zai dago kanshi ba dan haka sai ya kasance a cikin halin sujudi aka samu wani yaje giya wa diyeshi Fatima ta rugo da gudu hatta ja'at Fatima fatarahat an zahari sai da Fatima ta zo ta dauke wannan mahaifar daga bayan manzo Allah ta jefa su farafa ra'sahu sannan sai manzo Allah ya dago kanshi thumma qala sannan yace Allahumma alayka bi quraishi wato Allah ina kai karin quraisha wurinka Allah kai min maganin su salata marrat manzo Allah ya fada haka asu uku fa shakka alaihim idda'a alaihim kuma sai hankalin su ya tashi gaban su ya fadi saboda sun yarda da harami harami ne ba a zalincin kowa a wurin kuma sun yarda ubangijin harami yakan kare alfarmar haramin da kuma alfarmar wanda yake zaune a harami kuma sun yarda sun amince sun cutar da manzon Allah to kuma sai suka jena cewa Allahumma alayka bi quraishi Allah ina kai karan quraisha wurinka Allah ka maganin su to wannan yasa abin sai musu wahala kware da gaske kale yace wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dhalikal balad mustajaba su kam sun san cewa addu'a a wannan garin addu'a ce mustajaba an sata Allah yake thumma samma bai cancan da ya fada yace Allahumma alayka bi quraish sai kuma manzo Allah kama suna ɗaya bayan ɗaya yana Allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbah ibn rabi wa shaybah ibn rabi wal walid ibn utbah wa umayyah ibn khalaf wa uqbah ibn abi mu'ayb haka manzo Allah kama suna ya manya manyan quraishawa wanda suka hada wa musulunci ruwa gudu yana ambaton sunan su Allah ina kai karan wani wurinka ina karan Abu Jahl wurinka ina karan Utba ibn Rabi'a ina karan Shayba ibn Rabi'a ina karan Al-Walid ibn Utba ina karan Umayya ibn Khalaf ina karan Uqba ibn Abi Mu'ayyib wa adda sabi'a Abdullah ibn Mas'ud yace sai da manzo Allah ya lissafa mutum bakwai amma na bakwai din falam na hafazuhu ba murke ko waye ba kala shi Abdullahi dan Mas'ud yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannun shi laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga waɗancan mutanen da manzon Allah ya lissafa wanda yake cewa Allah ina karan wani da wani da wani zuwa gare ka na gansu sar'a dukkan su a kwankwance fil qalibi asirijiya qalibi badarin rija badar dukkan su kowanne sai da gawar shi an jifa su rija mana Allah madaukin sarki ya nuna ansuwar addu'ar manzo Allah tun anan duniya dan asirin su ba wanda yake da imani bakin su sun yi mutuwa ta wulakanci sun yi mutuwa ta kalkasi wannan kenan wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an samu daga Anas dan Malik Allah ya dade shi yadhkuru yana fada cewa anna rajulan wani mutum dakhala yawm aljum'a ya shiga a ranar juma'a ko da ke kafin mu tafi zuwa wannan gabar abinda nake son mu fahimta mu kara tantance shi manzo Allah da kanshi yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-anfal fal amsa wanda suka fi mutane samun jarabawa a duniya su ne annabawa na Allah sannan masu bi musu a fagen imani masu bi musu a fagen imani wannan manzo ne guda shine mutumin da yafi kowa daraja a wurin Allah shine mutumin da risala shi ta zama risala alamiya sahabban shi sun fi sahabban kowane annabi daraja a wurin Allah al'ummar shi sun fi al'ummar kowane annabi daraja a wurin Allah shine mutumin da zai fara shiga aljanna to amma ka dubi irin yanda ya haɗu da turjiya da zaliya da kuma jarabawa a hanyoyin shi na isar da da'awa wanda suka yi mar wannan sun fi kowa sanin shi wane ne sun fi kowa sanin wane ne manzon Allah wanda saboda amanar shi tun yana karami suke ambaton shi da al'ami saboda baya saba alƙawli baya faɗin maganar da ba haka take ba amma saboda a matsayinka na musulmi a nuna bayan da ake juriya da dauriya akan harkan yada addini kuma ka yarda ka amince cewa komai zai iya samun ka kuma dan wani wanda yake na kusa da kai wanda ta yi gidanku da ya maka adawa ma damar ka san abin da kake daidai ne kar wannan gida ne ka domin so tari wanda yafi kowa sanin ka yakan fi nuna adawar shi da kai wannan kuma ta yi ababen hasada ko kuma da makamci na haka sannan bayan haka abinda malam ke son mu fahimta a cikin kissar da ya kawo mana wato shine bi sannu a hankali kar ka dauka cewa da kayi addu'a anan take sai addu'a ka tawo amma dai da manzo Allah ce Allahumma alayka bi fulan wa fulan wa fulan an dauki lokaci gurgudan abinda Allah ya so kaddara amma karshe sai da Allah ya masa maganin waɗannan mutanen da suka zalunce shi dan haka mu ma a cikin addu'o'in mu zan masu hakuri mu zan masu juriya mu zan masu kalkasar da kai Allah ya masa dura to sai abinda aka samu daga Anas bin Malik yana fada cewa anna rajulan wani mutum dakhala yawmal juma'a ranan juma'a ya shiga minbarin kana wijahal minbar wata kofa dake kusa da minbari misali mu dauka kamar mutum zai shigo sai shigo ta wannan kofa domin ita ce kan daidai da wannan minbar yace to mutum ya shigo masallacin manzon Allah amma sai ya shigo kofar dake fuskantar minbari na manzo sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'ima manzon Allah tsira da aminsa bata gare shi yana tsaye fa kala sai mutumin yace ya rasulullah ya manzon Allah halakatil mawashi dabbobi sun halaka wan qata as-subulu hanyoyi sun yanyanke babu sufuri babu zurga zurga fad'ullaha an yughithana ka roki Allah ya agaza mana ya taimaka mana wato saboda fari yayi tsanani abinci yayi nisa wannan yasa dabbobin ma ba su yawa da za su ci sai kaga dabbobin mutuwa suke yi shi kuma sai akwai abin kasuwanci ma ko abinci sannan kasuwanci ke gudana to yanzu ya kai abin da za a yi safarin kasuwancin da shi ma babu harkokin kasuwancin sun yi tsaye wannan ranar juma'a kenan ya rasulullahi ka roka mana Allah ya tallafa mana Allah ya agaza mana kala shi Anas dan Malik sai sai farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadai a lokacin da mutumin ya fadi wannan magana sai manzo Allah daga hannun shi fa kala sai ce Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ma'ana Allah ka sauko mana da ruwa kala Anas Anas sai ce la wallahi ma nara fi samai min sahaba wala qaza'a wala shay'an wama bainana wa bain sal'in min baitin wala da yace la wallahi sai na rantsi da Allah ma nara fi samai min sahabin a wannan lokacin da manzo Allah ya addu'an cewa Allahumma askina ba ma ganin gizagizai a sama wala qaza'a haka nan qaza'a abinda ke qaza'a irin yan guntattakin gizagizan nan a sama kanana da gan su a sama sai ko irin wannan babu babu wani girgije mai girma bare wani girgije karami wala shay'an kai ko wani abu na hazo ko buji ma a sama babu shi wama bainana wa bain sal'in tsakanin mu da dutsen sal'i dutse ne babu min baitin wala darin babu wani gida a wannan wurin muna kallon dutsen sal sararin samaniya rana ce kau ba wani alaman karo ko girgije a sama kala sai shi Anas dan Malik yace fa tala'at min wara'ihi sahaba yace muna nan bayan dutsen sal sai muka ga wata girgiziya ta fito mithlu turusi girman ta bai wuce girman garkuwa ba falamma tawassa'ati sama lokacin da girgizin yake tafowa sannu a hankali ta zo tsakiyar sama in tasharat kuma sai girgizin ta bude sai ta cika sararin samaniya thumma amtarat kuma sai ruwa wannan suna zauna a masallacin duha kai faru da yin addu'ar da fitowar girgizan da cika sararin samaniya da saukar ruwa dukkan sahabban suna masallacin kale shi wallahi ma ra'ayna shamsa sabata yace wallahi ba mu ga rana ba tsawon sati guda tun daga wannan rana da manzon Allah ya addu'a ba su tashi suka bar masallacin ba face a cikin ruwa daya daga cikin wanda abin ya faru akan idan su yake cewa ya ga manzon Allah sila da amin sabbata gare shi da sauran sahabbai suna sujudi a cikin ruwa to kuma tun daga wannan satin har zagayowar wani satin ruwa yake ta yi ba kuma daga ba thumma dakhala rajulun min dhalika albab fil jum'ati almuqbila sannan sai wani mutum ya shigo daga wannan kofar dai da wancan mutumin ya shigo a juma'a mai zuwa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhdu a lokacin da manzon Allah sila da amin sabbata gare shi yake tsaye na hudu ba fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci manzon Allah a lokacin da mutumin yake tsaye fa kana sai ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qata'ati subul hanyoyi sun yanke fad'ullaha yumsiku haka roki Allah ya kame zuba ruwan haka nan ya isa mana an yi ruwan ya tafi da abubuwa har ma ta kai ga duk inda za a je a dawo saboda ruwan na zuba da yawa ba a da ikon da za a je nan a dawo kala sai ya faɗa cewa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadai a nan take sai manzo Allah ya daga hannun shi thumma qala sai manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina la alaina Allah ayi ruwan hawalaina a gefan mu la alaina ba akan mu ba Allahumma alal akami Allah ayi ruwan akan duwatsu tsaunuka wazzirabi ayi shi a cikin ciyayi gindin itace wal audiya da ramuka wa manabiti shajar da kuma gindin itace kale yace fan qata'at manzo Allah na fadan haka dab sai ruwa dauke wa kharajna namshi fi shamsi sai ga mun fito muna tafiya cikin rana daya daga cikin wanda abin ya faru a idan su yace daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da mutumin nabi ya shigo ga marciwa ya rasulullahi ruwa yayi yawa sati guda ana ruwa ba kuma dagawa kamar abin da bahaushe ke cewa an yi ruwa kamar da bakin gwariya ruwan da aka yi sati ana yi ai an samu matsala ta kai kawo a wancan lokacin wata kida wurin da za a yi girki ma sai an rasa yace to lokacin da manzo Allah ya haka Allahumma hawalaina la alaina sai sai kamar ka kamu labule ka janye suka ga haka hadirin ya ba hannun manzo Allah kawai nan take sai ga rana ta fito a kansu sila da amincin Allah ya tabbata gare shi abu na 11 wa min adabihi na daga silladuban addu'a rafa'ul yadaini daga hannuwa guda biyu wastiqbalul qibla da kuma fuskantan alqibla an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an samu daga abi musa al-ash'ari Allah ya dade shi yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bima'in manzo Allah ya sa aka masa ruwa fatawadda bihi sayyi alwala da ruwan thumma rafa'a yadayhi sannan ya daga hannuwan shi faqal yace allahumma ghafir li ubayd abi amir Allah kai gafara li ubayd abi amir wa ra'aytu bayad ibdayhi lokacin da manzo Allah yake addu'ar yace har sai da gafarin hamatar shi ma'ana saboda ya daga hannuwan shi sama kenan guda faqal yace allahumma ja'alhu yawm alqiyamati fawqa kathirin min khalqika min an-nas Allah ina roƙonka ranar alkiyama ka sanya shi bilbishin mutane da yawa daga cikin halittunka ma'ana ka daga darajar shi ka daga matsayin shi gobe alkiyama wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala an samu daga Umar bin Khattab Allah ya dade shi yace lamma kana yawm badar ranar yakin badar nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila mushrikin manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi ya kalli mushrikai wa hum alf su dubu wa ashabuhu 319 rajula amma sahabban shi mutum 319 fasaqbala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam alqibla sai manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi ya kalli alqibla thumma mudda yadayhi sai ya miƙe hannuwan shi ya daga hannuwan shi sama faja'ala yahtifu bi rabbih sai ya rika kiran sunan ubangijin shi yana allahumma anjiz li ma wa'adtani Allah ka cika min abinda ka alƙawalta ni allahumma ati ma wa'adtani Allah ka zo da abinda kai min alƙawali allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli islam la tu'badu fil ard Allah idan wa'annan jama'a masu yin musulunci suka halaka to ba za a bauta ma bayan kasa ba domin idan ka duba mutum 319 kai ka san in ba dan hikima ta Allah ba ba ma bokan hadi bane fa ma zala ya hatifu ga rabbihi bai gushe ba yana ambaton ubangijin shi maddan yadai yana mai mika hannuwan shi mustaqbil alqibla yana mai kallon alqibla hatta saqada ridahu amman kibaihi har sai da mayafin shi ya fadi daga barin kafadin shi fata ku Abu Bakr sai Abu Bakr ya zo fa akhadha ridahu ya dauki mayafin na manzo Allah fa alqahu ala mankibai ya dora wa manzo Allah mayafin akan kafadin shi thumma iltazamahu min wara'ihi Abu Bakr ya kama mayafin ya rike a kafadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da yake yin addu'a wa qala ya nabi Allah Abu Bakr yace ya annabin Allah kafaka munashadatuka rabbak magiyar da kake ubangijinka ta isa mana Allah zai ansa maka addu'anka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak da sannu Allah zai ansa ma abin da yayi maka alƙawari fa anzalallahu azza wa jalla daga nan sai Allah ya saukar da idh tasajjisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin istastajisuna rabbakum a lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku fastajaba lakum ubangijinku ya ansa muku anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin ni zan taimaka muku da mala'iku 1000 waɗanda suke a ajiri mana Allah zai kawo muku agajin mala'iku 1000 fa amaddahu Allah bil mala'ika sai kuma Allah madaukin sarki ya tallafe manzon Allah a wannan yakin aka bashi rundunar mala'iku wanda suka yaki tare da shi wa an Anas radiyallahu anhu an samu daga Anas Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince tabbata gare shi yace kana la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi baya daga hannun shi domin yin addu'a illa fil istisqa'i sai dai a sha da fari fa innahu kana yarfa'u yadayhi ya kasance kan daga hannuwan shi hatta yura bayadu ibdaihi har a gafarin hamatar shi guda biyu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da misabbata gare shi ya faɗa cewa inna Allah hayyun karim yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn inna Allah hayyun Allah madaukin sarki mai kunya ne karimun mai kyauta ne yastahi yana jin kunya idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi a ce mutun ya daga hannu ya mika su zuwa gare shi an yaruddahuma kuma a ce mutun ya sarki hannuwan shi sifran zero ba tare da ya bashi komai ba kha'ibatayni hannuwansu zan tababbi Allah bayan haka duk lokacin da bawa zai daga hannu ya roki Allah da manufa ta gaskiya shi bawan ya sani ko bai sani ba ba zai ajje hannuwan shi zero ba face sai Allah madaukin sarki ya bashi abu na 12 wa min adabihi daga cikin labban shi an yakuna al-mawdi alladhi yadhkuru Allah ta'ala fihi khaliyan amma yashghal wurin da zaka yi addu'a ya kasance wuri ne kadaitacce daga barin abin da zai shagaltar da kai kar ya zama a ce kana addu'a ga kuma sauti ka sanya na wani abu kana ji kar ya zama a ce kana addu'a kuma ga kallo ka kunna a inda zaka yi addu'an hatta idan akwai hotuna ko wasu takardu wanda zasu dauka hankalinka ko wani labulai wani abu dai wanda zai ma yawo da hankali wannan ka bashi dan da mai ka dauki maganar hotuna abu ne wanda shari'a bata ba da damar mu lika hotuna da kunan mu ba to sai dabi'an dan adam da san rai da kuma yunkurin tawili wannan zai iya komai amma duk abin da yake zai ja hankalinka kowane iri ne lokacin da kake addu'a ya kamata ka zauna a wurin da babu wannan abubuwan wurin ya zama nazifan tsaftatacce fa innahu a'zamu fi tiramid dhikri wal madhkur wannan shine mafi girma wajen girmama shi karan kanshi azzikir ambaton Allah wal madhkur da kuma wanda ake ambato wali hada saboda haka mudiha dhikru fil masajid wal mawadhi'i sharifa zaka samu akwai yabo ga yin zikiri a cikin masallatai da kuma wurare wanda suke masu daukaka zaka samu duk inda ake ambaton Allah a wuri to zaka samu wuri ne wanda yake mai tsafta kwarai da gaske in ka ji an ce ga halka ta katon alqur'ani zaka samu wuri ne mai sarki in ka ji an ce ga wurin da ake kantar da hadisan manzon Allah wuri ne mai sarki to haka nan ake bukata idan mutum zai zauna don yin addu'a wurin ya kasance mai sarki bayan ya kadaita daga barin duk abin da zai iya dauka hankalin mutum jaa an abi maisara rahimahullahu ta'ala ya zo daga abi maisara Allah ya masa rahama ya ce la yuzkaru Allah ta'ala illa fi makanin tayyib ba a ambaton Allah madaukakin sarki face a wuri wanda yake mai tsafta na 14 wa min adabihi na daga cikin ladubba an yakuna famuhu nazifa idan mutum zai yi addu'a bakin shi kasance a tsaftace wa in kana fihi taghayyur azalahu bisiwa ko da bakin mutum ya canza akwai doyi ya kokarin yin brush ko aswaki wa bil ghasl bil ma ya amfani da ruwa ya wanke amma kada ka ji kana addu'a bakinka yana yauki kana doyi haka ba a san haka za ka gana da Allah madaukakin sarki akwai bukatar a samu tsafta ciki da waje wato hatta kayan da ke jikinka su zama tsafta haka su zama masu kyau kada ya zan a ce akwai najasa a jikin kayanka ko kuma akwai kazanta ka san a gaban wa kake zaune na 14 wa min adabihi daga cikin ladubban addu'a anna dhikra mahbubun ambaton Allah abin so ne fi jami'il ahwal a dukkanin halaye illa fi ahwal warada ash-shar'u bi istisna'iha sai dai wuraren da shari'a ta zo ta yi istisna'i ta toge su ma'ana banda wuri kaza to sai shi ma wannan fim yace na dhukuru minha tarafan za mu ambaci wani bangaren da baya kamata mutum ya roki Allah ko ya addu'a irin wannan wuraren isharatan ila ma siwaha kuma wannan sai ya zama nuni ne ga wasu wurare wanda ba wannan ba fa min zalik daga cikin wuraren annahu kuriha dhikr an karhanta ambaton Allah halatul julus ala qada'il haja a lokacin da mutum yake tsugune na biyan bukatun shi wannan sa kuma sawawun ashadda ne ko kuma a wani wuri inda yake fili ne to nan bai da cewa mutum ya riga ambaton Allah a wannan lokacin wa fi halatul jima haka nan lokacin da mutum yake saduwa da iyalin shi shi ma a wannan lokacin babu bukatun ka riga ambaton Allah sai dai lokacin da zaka fara wannan kam akwai addu'a wanda manzon Allah ya koyi su misali Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana fi ma razaqtana Allah ka nisa sa shaytan daga barinmu ka kuma nisa sa shaytan daga abin da ka rubuta mu da shi manzon Allah ce har idan Allah ya kaddara wa mutum samun da'a wannan lokacin to Allah zai ba wa dan kariya daga shaytan wa fi halil khutba haka nan a lokacin da ake khutba limami na kan minbar yana khutba liman yasma'u sautal khatibi ga wanda ke sauraron sautin mai khutba to shi ma a lokacin ba za ka shiga tu da wasu azkar ko wasu addu'o'i ba abinda ake bukata ka saurari mai khutba abinda yake fada wa fil qiyami fi salat haka nan lokacin da aka tsayar da sallah shi ma an tsayar da sallah to ba a bukatan ka da wani aiki in ba ayyukan sallar da aka kallafa maka ba bal yashtagilu bil qira'a a yanzu liman yana tsaye da karatu sawa'un kana jin katun ko baka ji ba maganin wasu azkar a nan wurin idan baka jin abin da liman ke fada ma'ana ta yi sallan ka sallan azhar ne ko la'asar liman na boye karatu to haƙƙin ka zaka karanta fatiha da sura a bayan limami abin da ya sawa gare ka idan ko kana jin mai limami yake fada to lalle ne ka sa kunne ka saurara abin liman ke karantawa to a wannan lokacin bayan halatta liman na karatu sai kuma kana wasu addu'o'i ladabi na 15 daga cikin ladabban da malam ya faɗa kuma shine na ƙarshe sai cewa min adabihi daga cikin ladabban addu'a idza sullima alayhi idan an yi wa mutum sallama radda salam sai ya maida sallama thumma ada ila dhikri sannan ya ci gaba da ambaton Allah idan kana zaune kana addu'an ka aka yi ma sallama ba za ka yi shuru kiyale ba sai kai sallama ka ansa sallamar sannan ka koma ka ci gaba da ambaton Allah wa kaza haka nan idza aqasa indahu aqisun idan wani ya atishawa a gefen shi shi yana zanne na ambaton Allah sai wani atishawa wannan ya samu shamitahu sai ya ansa masa sallama ya ansa mar wannan misali yayi alhamdulillah sai ya ce masa yarhamukallah thumma ada ila dhikri sannan ya koma zuwa ga ambaton Allah wa idza sami al khatiba wa kaza idza sami al khatiba hasanan idan yaji mai khutba wa kaza idza sami al muazzin hakanan idan yaji mai kidan sallah ajabahu zai ansa mar fi kalimatil adhan a cikin kalmomin kidan sallah ma'ana zai koyi da shi thumma ada ila dhikri sannan idan mai kidan sallah ya kare kuma sai ya dawo ci gaba da ambaton Allah wa kaza hakanan idza ra'a munkaran azalahu idan yaga abin da yake munkari ne ya saba wa shari'a yana cikin ambaton Allah sai ya katse ambaton Allah ya kauda wancan munkarin aw ma'rufan arshada ilayhi ko ku yaga wani abu ma'ruf ne abu mai kyau ne a shar'anci yayi nuni zuwa gare shi aw mustarshidan ko ku yaga wani mutum wanda yake bukatan a shiryar da shi ajaba ku sai ya ansa masa thumma ada ila zikri sannan ya koma zuwa ga ambaton Allah misali muqaddara yake yana ambaton Allah ga wani yaro zai taba wurin da zai halaka zai taba wayan nefa ko zai fada rami ko ku yaga makahu ya taho zai fada rami wanda da sai masa magana ko ko wani zai mar sallama ya ansa ce da Allah ina neman gidan wani ci ga gidan can wurin sai ga ambaton Allah wa kaza idza ghalabahu an-nu'as hakanan idan bacci ya rinjaye shi yana da nako sai bacci ya dauke shi wannan baya hanawa idan ya farka daga baccin kuma ya ci ga ambaton Allah aw nahwihi ko abin da ya kama da wannan wa ma ashbaha hadha kullu da abin da ya kama da wannan dukan shi dan uwa take ce wannan sune wurare a ko in ce da dubban addu'a ga wanda yake addu'a yake roƙo Allah madaukin sarki mun faɗa cewa akwai ladubba da ya kamata mutum ya kiyaye wanda ladubban na taimaka mutum wajen amsar addu'a shi to muna roƙon Allah madaukin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan ba kusa kuma Allah ya taimaka Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafir abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani dan uwan mu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma Allah kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yanda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ki Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu shiga da imani